Bankin Duniya tare da gwamnatin jihar Niger a Nigeria sun kaddamar da aikin samar da hanyoyin yankunan karkara masu tsawon kilomita 403 a sassan kananan hukumomi 12 dake cikin jihar Niger. Jagoran shirin samar da hanyoyin yankunan karkara a Nigeria da ake kira RAM, Injiniya Ubandoma Ularamu, ya ce ana sa ran kammala aikin ne daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2019, kuma Bankin Duniyar zai kashe dalar Amurka miliyan 60 a ƙarƙashin wannan shiri. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shi ne ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga garin kamfanin Bobi zuwa Bangi, hedikwatar karamar hukumar Mariga. Ga abin da yake cewa,
mun kaddamar da wannan aiki da kamfanin Bobi zuwa Bangi a yau. Duk wanda ya saba bi wannan hanya ya san mutanen da ke karkara bisa wannan hanya suna cikin wahala. In ka tashi daga kamfanin Bobi za ka Bangi, in ka yi sauri kai awa 4, tafiya ne duka bai kamata ya wuce minti 40 ba ko awa 1. Saboda haka lallai yau mun yi mutukan murna tun ana labarin za a yi hanya. Yau gashi za a yi hanya tsakanin kamfanin Bobi zuwa Bangi.
Kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Doku ya ce sun fara bayar da naira miliyan 200 a ƙarƙashin wannan shirin.
Muka sama bayar da naira miliyan 100 na bara da na bana 100 miliyan 200 kenan.
Na'am. To yanzu wannan tabbaci za ku bai wa jama'a cewa lalle wannan an fara ba za a tsaya ba.
Sai shi wannan hanyar da yake haɗin kai ne tsakanin jihar Niger da Bankin Duniya babu yadda za a iya tsaya da izinin Allah. Muna da kuɗin kasa da zaran kamfani ya nema za mu bashi.
Wannan hanyar dai da ta tashi daga garin na kamfanin Bobi zuwa garin na Bangi na da matukar tasiri musamman ga manoma wajen fitar da amfanin gona. Ga abinda wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa,
Alhaji Alimai mai kasuwan Garba, muhimmancin ta gaurin mu wallahi, in abu ya faru wanda an samu rashin lahiya sai a rasa yanda za a dauko su, sai an yi hito. Yau gashi Allah ya kawo mu ga hanya da za a yi, mun ji dadi.
Sunana Hauda Rabu, son Musa kasuwan Garba. Na yi kowa farin ciki a wannan margalar hukumar domin na tuna sa da nake majalisa daga 2007 zuwa 2011 ba irin gwamnati da ban yi ba, har ya kai fagen an sa wannan hanya so biyu a cikin kasafin kuɗi na shekara 2010-2011, amma Allah bai kadar an yi ba.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu fama da matsalar rashin kyawun hanyar motoci, al'amarin da masana tattalin arziki suka ce yana kawo cikas wajen bunƙasar kasuwanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.